Safwanu wato shine wanda ake su Safwanu ibn Muhrizun shi ma dai Muhrizu ne su wa'annan guda biyun din Muhrizu ne wato shi Safwanu tabi'i ne Safwanu ibn Muhrizun amma mudlijin wanda aka ambata a hadisin da Aisha radiyallahu ta'ala anha turwayto a kisa Usama ibn Zaid ibn Haritha to shi wannan wato mujazzizu ne mujazzizu da zaira guda biyu to sai kuma muka falo da ma'aqilu ma'aifa Abdullahi shi wannan muka falo ake ce masa Abdullahi ibn Mugaffale wanda yake sahabi ne Abdullahi ibn Mugaffale ibn Abdullahi ibn Abi Duni as-Sama as-Sahabi wannan yana cikin wanda suka shafa da manzo sallallahu alaihi wasallam karkashin bishiya to kai kadai ne muka falo sauran din ma'aqilu ne ma'aqilu kamar ma'aqilu ibn Yasari akwai mu'ammaru da ma'amaru akwai munyatu akwai munabbihu mu'ammaru da shadda shine mu'ammaru ibn Yahya mu'ammaru ibn Yahya ibn Bassam al-Kufi wato wanda hadisin sa guda ɗaya ne a Buhari to amma da yawa sun ce ma'amari ne ma ba mu'ammaru ba akwai da yawa da suka ce ma'amaru sauran din ma'amaru ne kamar ma'amaru ibn Rashid akwai mu'amaru ibn Sulaiman al-Raqi wanda shi da shadda to amma Buhari bai ruwaito hadisin sa ba shi yasa nan ba za a faɗar sa ba to akwai munyatu ummu ya'ala mahaifiyar ya'ala wadda ita wato sahabi ne shi ya'ala din nan ya'ala din ta dan munyatu din nan sahabi ne sunan mahaifinsa Umaytu ibn Abi Ubaida ibn Hammam sauran duk munabbihu ne kamar Hammam ibn Munabbih ko dan uwansa wa Habib ibn Munabbih akwai Huzailu da Zaira akwai Huzailu da Zal akan samu a sunaye Huzailu da Zaira akwai kuma Huzailu da Zal to amma shi ne Zaira guda ɗaya ne a cikin Buhari da Muslim shi ne Huzailu ibn Shurahabila sauran duk da Zal ne dan Abi Burdata Buraidu sunansa Buraidu ibn Abi Burdata dan Abi Musa al-Ash'ari shi wannan Buraidu din yakan Abu Musa al-Ash'ari ne akwai kuma Ibn al-Birindi akwai kuma Muhammad ibn Ar'ara ibn al-Birindi shi kadai ne mai wannan sunan yaro in ba su wayannan ba Yazidu ne yake zuwa wannan shine baki ɗayan abinda Buhari ya ruwaito ka kiyaye shi irin kiyayewar mai kiyaye hadisi irin kula ta mai kiyaye hadisi zakari mai yawan tunawa akwai halafu a cikin Muslim shine halafu banzaru wato wanda yake malamin kira'a wanda shi malamin Muslim ne shi kansa Muslim ya yi ruwa hadisi daga gare shi akwai kuma wato Salimu wanda yake ake dangana shi ga Nasari wanda shi ake ce masa Jabbaru ibn Sahal wato akwai Salimu din wanda ake dangana shi ga Nasaru to akwai kuma Jabbaru ibn Sahal bin Umayya ibn Khansa wanda Jabbaru dinnan sahabi ne an faɗe shi a hadisin Jabir ibn Abdullahi a ƙarshen sahihin Muslim kafin maganar hijira shi wannan Jabbaru din ya fadi hijira ta 30 a sannan yana ɗan shekaru 62 to akwai Adi ibn al-Hiyar dai a Muslim Adi ibn Nufal ibn Abi Manafin wato wanda yake dan uwa ne na annabi dukkanin su jikokin Abdulmanafin ne Abdulmanafin mahaifin Hashim mahaifin Abdulmuttalib mahaifin Abdullahi mahaifin manzo sallallahu alaihi wasallam to shi wannan shi ko dan Adiyu ne dan Nafalu dan Abdulmanafin ya zama kamar babba ne ga annabi kenan to akwai ajariya to a Muslim dai wato wanda shine Abu al-Ala'i Ala ibn Jariyata da jimi ake fadarsa zato bane to fata shi hamil din sauran karatun da yawa da ko za a karasa babu kuma da sauran.